من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله منام الله سبحانه وتعالى قديا ديساك تارامو a wannan rana ta Litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako mako a cikin wannan littafi mai girma Nabiyur Rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yau muna shidda ga watan Rajab hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1446 wanda ya daidai da 6 ga watan 1 2025 muna cikin magana akan abin da ya shafi gazuwat Hunay yakin da aka yi bayan an yi fatahu makka kai tsaye mun karanta abubuwan da suka faru sati wanda ya wuce mun tsaya magana ne daidai abin da ya shahi lokacin da al'umma ta musulmai kenan jagorori runduna ta musulmai da wanda suke kuma makiya addinin Allah sune mushrikai da kafirai suka hadu to bayan duk abin da ya faru wanda muka ji na hikimar Allah subhanahu wataala dan ya nuna wa masu imani cewa lalle Allah subhanahu wataala shine yake bada nasara ba yawa bane Allah ya ba mu labari cewa masu imani da suka ga cewa suna da yawa yanzu sun kai kusan 12 ko da kari sai suka ce to yanzu babu wanda zai rinjaye mu dan yawa to Allah subhanahu wataala sai ba su darasi to abin darasin da Allah ya ba su shine wasu da yawa daga cikin su suka gudu saboda irin kwanto da waɗannan mana makiya Allah suka musu suka riga yashi suka kore suka yi tarko kala kala kuma suka same su da kibiya bayan jijjihi kafin sahiya ta yi to sai da yawa suka tsorata to shine Allah subhanahu wataala sai sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye da wanda suke tare da shi Sal Abbas Abu Sufyan da kuma dan shi to wannan daga cikin dalilin da ya kawo nasara kenan Allah yake inda za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudu to da shi kenan babu wanda ya rage kenan to yau abinda zamu tashi akan shi abinda zai tabbatar mana da cewa sallallahu alaihi wasallama a wannan yaki shi yana nan a tsaye bari ma dai su sauran suna gudu shi kuma yana yin gaba tsiran Allah da amincin da tabbata gare shi ne sai malam yayi gaba ta musamman akan wannan qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa shaja'atuhu ومن بقي معه ثم عودة المنهزمين malan sai gaba ta musamman cewa yanda manzo Allah ya tabbata tsiran Allah da amince da tabbata gare shi da kuma jarumta ta ma'aiki tsiran Allah da amince da tabbata gare shi da wanda suke tare da shi akwai wanda basu gudu ba sai kuma irin kira da yasa aka yi wanda mu gani sati wanda ya wuce sauran ma sai suka ida dawowa al-munhazimin لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راى من الحزام الناس ثبت عليه الصلاه والسلام لوقتي da manzo Allah ya ga mutane suna gudu to lokacin manzo Allah shi kuma ya tabbata tsiran Allah da amince da tabbata gare shi wan hadha zata al-yamini manzo Allah sai kauce wajen bangaren dama wa huwa ala baghlatihi yana kan wannan abun hawan shi ash-shabaha wanda take tana dauke da abun mana makamai na yaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora akanta ko kuma al-ashbaha bi ma'ana azima karhi gareta kuma babbace kuma tana dauke da dukkan wani abu wanda yake na yaki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yunadi an-nas bi-ruju' manzo Allah sai ya kira mutane ku dawo ku dawo akhraj imamu muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi kenan mallam bai tabbatar mana da wannan magana da muke yi ba magana bane ta labari sai ya ce akwai hadisi da imamu muslim a cikin littafin shi sahihi muslim daga al-abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa shahidtu مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يتدني أكي يوم حنين إنا تارد من ذا الله صلى الله عليه وسلم فلزمت يتني سينا كسن تارد من ذا الله كنا ملازم أنا تاردش يتي أنا ني كنا العباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا سيسك لزمشي من ذا الله دشي العباس لكم أبو سفيان falam nufariquhu suka ce bamu tade bamu taba rabuwa da shi ba sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi bayda muzallan nan akan abun hawan shi wanda yake hori ahada lahu farwa bin nafasata aljuzami wanda ya ba manzo Allah wannan abun hawa shine wani wanda ke ce mishi farwa shi ya mishi kyautar wannan abun hawa albagal albagal shine muka ce abun hawan da ake samu shi tsakanin doki da jaki ake barbara sai a same shi shi ba jaki ba shi ba doki ba ga jimuri na jaki da hakuri ga kuma karhi na doki to shi sai ake samu miza kenan wani abu wanda yake ya sha bamban da doki ya sha bamban da kuma jaki falam maltaqal muslimuna wal kufar bala sai yace lokacin da wannan jama'a biyu suka hadu ga rundunar musulmai ga ta kafirai walla almuslimuna mudbirin sai muslimai wasu sai suka juya baya fatafika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarkudu baghlatahu shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake zaburar abun hawan shi qibala alkuffari shi kuma shiga yake yi kiran Allah da mun shi tabbata gare shi qala al-abbas sai al-abbas yace shi ko babban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi al-abbas sai yake cewa wa ana akhizun bil jami baghlat rasulillah ni kuma sai rike riken mana lizamin na abun hawan nashi manzo Allah yana so ta yi gaugawa ta shiga al-abbas yace ni kuma ina janyo da ita baya yace akufuha iradata Allah tasra ina tsare ta dan kada ta yi gaugawa wa Abu Sufyan akhizun bi rikabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abu Sufyan yana rike da abun hawan abinda ke takawa a hawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayi al-abbas sai manzo Allah ya ce ya kai al-abbas nadi ashabas samura kirawo muni wanda suka yi bai'atul ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubai'unaka tahta ash-shajara da Allah ke ba labari wasu mutane na musamman wanda Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ya fara kira lokacin fage ya rikice wasu suna gudu sai manzo Allah ya ce ya kai al-abbas kirawo muni waɗannan da aka yi bai'a da su a ƙasa itaciya wanda Allah ya yarda da su su ma sai yarda da Allah wa qala al-abbas wa kana rajulan sayyitan shi ko al-abbas sai yace mutum ne mai murya sai daga murya fa qultu bi a'la sauti sai nace da murya ta sama aina ashabus samura ina waɗannan da suke bai'atul ridwan ina suke qala sai yace wallahi laka'anna atafatahum ay atfatahum kai ka ce dawo wasu bi ma'ana ruju'ihim hina sami'u sauti lokacin da suka ji magana shi al-abbas atfatul baqara ala auladiha kamar yanda me ake cewa saniya take dawo madiyanta dan ta basu nono da gaugawa haka suka jiyo fa qalu sai suka ce ya labbaika ya labbaik qala faqtatalu wal kufar yana sai suka zo suka ce maki Allah mun karba maka sai suka yaki sosai yace wa da'watu fil ansari yaqulu ya ma'ashar al ansar sai kuma aka kiraye al ansar aka ci kuma mutanen madina ina suke aka kiraye su qala summa qusirat ad da'wa ala bani al haris bin khazraj to akwai wata kabila bani haris bin khazraj tuni na karshen wanda aka kiraya fa qalu suka ce ya nabiyal ya bani al-harisa ya bani al-khazraj shi ma al-abbas ya kirawo su mutum ne mai murya manzo Allah sai ya ce kirawo su wane aka kirawo su فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على بغلته كالمتطاول عليها sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dibawa shi kuma yana kan abun hawan shi kai ka ce kaman mutun yana gudu kaman sama haka yake abu sa wannan abun hawan shi sallallahu alaihi wasallama ila kitalihim yana zuwa ga ya kawaran da suke kafirai ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haza hina hamiyal watis yace a wannan lokacin kenan lokacin da mi yake ta hamiyal watis kama a ce in abu yayi zahi kalma ce ta idan yaki yayi zahi can baya mun gan shi wannan mana kenan yanzu yanda ka san kamar tanderu suke cewa ko kuma kamar ka sa wani karhe a wuta ka kona shi yaki yana da wani zahi fa qala sai yace summa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasayatin farama bihinna wajuha al-kuffar sai manzo Allah dauki wasu tsafoyi sai jefa musu a huska summa qala sai yace in hazimu wa rabbu muhammad kenan ku watse ko kuma ku karaya na rantsi da ubangijin muhammad wannan manzo Allah ya wannan kenan wannan kaman garanti ne sallallahu alaihi wasallama yake ba masu imani akan cewa lalle tabbas tunda adda shi karbabbiya ce qala sai yace fa zahabtu anzuru fa iza al-qital ala hay'atihi fa ma fi ma ara kenan al-abbas sai yake cewa har yanzu manzo Allah da wannan adda dai ni da ina nan ina kallon yakin kamar yanda yake bin ga wani abu wanda ya sauya yace fa wallahi ma huwa illa an ramahum bi hasayatihi yace to amma duk lokacin da manzo Allah ya jehe su da waɗannan ƴan ƙasa ko tsakoyi nashi yace fa ma ziltu ara haddahum kalilan wa amrahum mudbiran yace kawai sai gashi kaihin su ya fara dakushewa kenan suka zamanto kalilan bima'ana da'ifan wa amrahum mudbiran sai suka juya to wannan shine adda da manzo Allah yayi da kuma irin aikin da yayi ya je wa umara mai ta izra mai ta walakin Allah rama wa fi sahihain kenan hadisi da imam bukhari da imam muslim anna rajulan qala li barra afarartum ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm hunain wani sahabi sai tambaye barra bin azib sahabin manzo Allah ne yace wai al barra kuma kun gudu lokacin da aka yi wannan yaki na hunaini yake tambaye shi qala barra sai barra yace eh kwarai mun gudu kenan amanar magana sai yace amma walakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yafir yace kwarai mun gudu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba wa kanat hawazin yawma izin rumat suwana na hawazin mutane ne wanda su iya halbi da kibiya idan ba manta ba daman mai gidan nasu malik da ya sa su cikin kwari aka jera su cewa yayi duk wanda ya ga wani kawai ya halbe shi da kibiya halbi ta mutum guda to mutane ne wanda su iya halbi wa inna ma lamma hamalna alaihim in kashafu fa kabna ala al-ghanaim sai ya ce amma lokacin da manzo Allah ya kirawo mu kuma muka sake shiri to shikenan sai muka fada kansu kuma muka samu ganima fastaqbaluna bisihab sai suka fuskance mu da irin yaki mashi wala qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baghlati al-bayda yace shi barra naga manzon Allah akan abun hawan shi hori wa inna abu sufyan bil haris akhidun bil jamiha manzon Allah abu sufyan yana rike da lizamin abun hawan manzon Allah wa huwa yaqulu ana an-nabiyyu la kazib ana bin abd al-muttalib sai manzon Allah yake ce musu gaskiya ne ni ne manzon Allah kuma ni ne dan abd al-muttalib kenan kada ku shakku komi ko da mutane sun ga hayaniya ya faru ko kuma nasara ta samu da horko da makiya Allah kenan kada wani ya tsammanin ko ya za a ci mu a yaƙi mu mura tare da manzon Allah ko kuma ya za a rundunar da manzon Allah yake jagoranci a ce ta fadi to manzon Allah yake so tunatar da su wa inda ibnu ishaq rahimahullahu ta'ala bi sanadin sahih an ibn abbas an al abbas hina nada an-nas bi ruju'i akwai hadisi kuma daga ibnu ishaq Al-Abbas lokacin da manzo Allah ya ce musu ya kirawo mutane to da ya kirawo mutane wa fihi qala sai yace fa ajabu labbaik labbaik sai kowa ya ce ya maki Allah mun karba qala sai yace fa yazhabu rajulu liyatni ba'irahu to da yake akwai taro ko mutane kusan 12,000 to abun hawa suna tahiyya sun juya to juyo da su yake da wahala shine Al-Abbas sai yace sai wani namiji yazo liyatni bi ma'ana liyarji'ahu ya juyo da shi abin hawan nashi fala ya qadiru ala zalika bai iyawa saboda tuni an juya an kalli haka to wannan yana daga cikin abin da ya kara rikita wurin kenan koda ka so ka dawo sai kai da gaske ayin kasarat al-indifa'in nas yace saboda yawan dandazo na mutane mutane suna turowa fa ya kula dir'ahu liyaqdhifaha sai kaga mutun ya dauki me ake ce mishi garkuwa tashi sai sabka akan abun hawan kenan ya bar abun hawan yaje zuwa ga kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi unqihi awyan shi wa ya'khudhu sayfahu wa qawsahu sai dauki kori da bakan shi wa tursahu da kuma a wannan abun da ake sawa mashi me yake cewa diyan kibau a ciki wane ne kori wane ne kori shine abun da ake jago mai igiya na'am
to shi korin da ake sa
korin da ake sa diyan a ciki na'am bakan shine mai igiya wanda ake sa a halba to wannan turskin shine bakan kenan inda ake sa diyan kenan mutum idan ya ga abu hawar taki juyowa kawai sai sabka sai dauki makamin shi wa yaqtahimu ala ba'irihi wa yukhalli sabilahu kawai sai ya bar wannan abu hawan sai ya bar shi ya tai shi kuma sai ya koma zuwa ga kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna mana yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke kira babu uzuri mu ce shi ai dabba ta ta ki dawowa ita ta tahi dani a sai dai su bar dabbar su dawo sai da Allah da mutala tabbata gare su wa ummu sauta hatta yantahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan labbaika da suke cewa sai sun daga murya duk wanda ya dawo sai ya tabbatar da manzo Allah ya ji cewa shi ya ce labbaika ya rasulullah ma'ana kenan ya dawo manzo Allah sai ya ji muryar shine ma'ana wa ummu sauta hatta yantahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walan yanhazim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bal kana fi ghayati sabati manzo Allah bai karaya ba sirran Allah da mun shi da tabbata gare shi saboda jarimi ne daga cikin jarumai duk wanda zai karanta sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai san da haka da ba wuce yake cewa tiran gini ranza ne duk wanda zai karanta sirran manzo Allah sai ya karanta irin training da manzo Allah Allah ya mushi subhanahu wataala Allah ya ma manzo Allah wani training na karshe baban shi ya mutu mamman shi ta mutu haka maraye ne na uwa da uba bayan haka nan kuma gwagwarmaya ta rayuwa yayi kiwo yayi kasuwanci yayi kaza yayi kaza babu abin da bai ba tsiran Allah da mun shi da tabbata gare shi an kai shi kauye dan ya koyi rayuwa irin ta kauye da irin rayuwa irin ta gwagwarmaya rayuwa ta mutun ya zamanto namiji da kanshi kuma haka lokacin da mamman shi za ta rasu malamai suka ji ta dawo daga Madina wajen akhwal ɗan uwan baban shi tana gargara na mutuwa tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kun rajulan ka zamanto namiji babu kasala babu sarewa babu kuma ragwanci haka yake tsira Allah da mutunta tabbata gare shi shi yasa ya zamanto risala ta Allah da ya dauke ta sai da isar da ita tsiran Allah da mutunta tabbata gare shi to shine mala ana yace walam yanhazim rasulullah manzo Allah bai taba karaya ba tsiran Allah da mutunta tabbata gare shi wannan kikkiawar siffa ce ga dinna miji ba mace ba din namiji ya kamata ya zamanto namiji gwagwarmaya ta rayuwa ko duniya kake nema ko lahira kake nema ko ma me kake kakka ya zamanto kai komi kana mushi rukun sa kai na kashi sana'a ce kake yi gata nan da jari da komi amma kai ka bari ta lalace har ta sakarkuce neman ilimi ne kake kai ne ragwanci kake barci kake kaza haka kasa cimma gacci wani wa abu ne kake nema kiwo ne kake noma ne kake kasalancin ka ne yasa baka ci nasara to kaga wannan ai ba mazakunta bane so ake ka zamanto almu'minul qawi kamar yadda manzo Allah yake cewa habbu ilallahi min almu'minid da'if yace wa fi kullin khair duk mu'mini mai alheri ne to amma manzo Allah yace mai karhi yahi mu mara karhi mai kuzari mai niyya shine Allah yace mishi fa iza azamta fa tawakkal ala Allah in ka sa gaba in dai ba wani abin laihi bane ba wani abu ne na saban Allah in dai wani abu ne zaka cimma na alheri na duniya ko na lahira to ba so ka ja baya a kawai koda ka gaja koda ka fadi sai ka tashi kuma ka kara yi shine wata kalma ta laraba suke cewa man sabara ala qara'il bab man qara albab kamar mutum da zai rika tabuga kofa yace la budda yufta wata rana dole sai an bude mishi kenan koda ka fadi ka tashi koda ka fadi wani ya wara in ya kasa sai ce a shikenan ni ban da rabo musamman ko sana'a ko na Allah bai rubuta ni ba shi ko bai san ba saura kiris ya isa wurin kawai sai ya kasa isa wurin Allah bai sa ni cikin nan ba Allah bai sa ni ba kaza irin masu farawa da sabo ya kama wannan ya bari ya kama wannan ya bari sai ya kama wata takan kama ta kusa saura kadan kawai sai bari kuma yaje sabuwa to kaga inda yaushe za ci nasara har rayuwarka ta kare shekarunka su tai to sallallahu alaihi wa alihi sallama duk wanda zai karanta sirar shi kada babu zancen zama irin wannan sana'a yake kaza yake da shi da Khadija ma zama ne ake na sana'a kuma har ya aure ta ita ma radiyallahu ta'ala anha kuma ya ci gaba da gwagwarmaya ga na addini ga kuma gwagwarmaya ta rayuwa sina Allah da mushalla tabbata gare shi to shine musallam sai mala yace bal ka rafigati sabati wa ma'ahu qillatu min ashabihi muzalla tabbata duk da cewa kadan ne suka tsaya sauran duka ba sa da fi zalika al mawqif al shadid wuri ne mai tsananin gaske mutane da yanzu da wuya su san irin wancan zahi na yaki na da saboda yaki na yanzu dubaru halba ne ake ana daga nesa wani kilo daya wani kilo biyu wani ma daga wani kawa daga wata kwantina za a halba ta wata kwantina amma yaki na da gaba da gaba ne sai yanzu an yi sahu sahu kana kallon shi yana kallon ka ga takobi ga kibiya ga mashi haka ko kuma kana yi da wani wani ya sare ka to shine mala yace mawqifush shadid a cikin wannan wurin mai tsanani yanda ka san idan duk wani abu wanda yake na gasuwa irin tanderu abin da za a yi gashi ko wani da ake cewa ramda irin kumunniya ko wutan wannan mai zafi an yi gashi na wani huru ko an yi gashi na wani wuta ko an kunna wata wuta wannan toka-tokar da wuta-wutan nan da take zahin nan to haka suke ake kwatanta yaƙi wancan nada in ya kai wani lokaci to a wannan lokacin da yawa daga cikin sahabbai suka gudu manzon Allah yana nan a tsaye sai ɗan kaɗan daga cikin waɗanda suke sahabbai suke tare da shi wa kana alaihi salatu wassalam yataqaddamu musri'an manzon Allah shi kuma gaba yake kuma yana mai gaugawa musri'an bibagalatihi da wannan abun hawa nashi wari na haul adu su suna komowa shi kuma yana ci gaba tsiran Allah da mutum da tabbata gare shi wal abbas yunadi fil nasi abbas kuma yana kira mutane ku dawo mazalla ce kirawo mu da al ansar sai a kirayo su kuma su dawo kirawo mu ne wanda aka yi bai'atu ridwan sai al abbas ya sa a kirawo su kuma su dawo kirawo mu ne kabila kaza haka mazalla ya tayi tsiran Allah da mutum da tabbata gare shi to kun ga nan akwai abin da yake nuna mana cewa idan ka zaman to jagora ko ka zaman to shugaba to in wani hayaniya ya samu kai ne zaka jajirce dan ka hada abun kada abun ya sugurkuce kada abun ya watse to ga ce wancan yayi can an baka wata jama'a wani musiba ya ta samu ko wata fitina ta zo ko kuma a gidanka ma misali karami da kai da ayyanka da matanka wani abu ya samu suke ta kuka sai kai ma ka zo kuka shiga kuka kuka wuni kaga ke babu wani amfani kai ne zaka saita su kai ne zaka ba su hakuri kai ne zaka yi kaza kai dole ko zaka yi kuka kai ne kai da ciki saboda idan kai ka karaya to su ma sun karaya amma kai ne zaka ba su karhin gwiwa to shi yasa manzo Allah bai gudu ba shi yana gaba wani ma in ya ga manzo Allah yana ci gaba dole zai dawo amma misali a ce su sun gudu kai ma ka gudu kuma sai kace kake cewa ku koma kenan sai to ko kai kana san ranka kenan su ba sa san ransu to amma manzo Allah a aikace yake siran Allah da mushalla tabbata gare shi yana ci gaba ne yace a kira mu su waye ne kuma ya ƙara ci gaba gaugawan da yake shi al-Abbas yace shi yake janyo ma abun hawan nashi dan kada manzo Allah ya gaugawa siran Allah da mushalla tabbata gare shi to wannan duka labari ne hadisi ne Imam Bukhari da Imam Muslim dan su tabbatar mana akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faru na wannan rana to ban da shi a ciki da Sal Abbas da su Abu Sufyan kun ga Abu Sufyan shine sarkin Makka an ku ga diba ba da jima ba irin abin da muka karanta na abin da ya faru na sulhu tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa da aka saba alƙawli waye tayi Madina Abu Sufyan tunda shine sarkin Makka shine jagora shi ya tashi da kanshi ya tayi Madina yake neman tuba a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gidan diyan shi ta hana shi zama kuma mata ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wajen Abubakar ya kyale shi ya je wajen Umar ya kyale shi ya je wajen manzo Allah ya kyale shi haka dai ya dawo sai Ali ya bashi dubara yace ka zama ka shiga jiwarkin wani haka ya dawo to wannan shine shugabanci amma kai shugaba mutane suna ta wahala kai kana jin dadi ko kuma mutane suna cikin matsaloli babu wata dubara babu wani magana mai kyau babu wani salo gyararre wanda zai sa mutane su shiga cikin yanayi wannan state in demokratiya su a wani shugabanci banzaye ne su dai kudi kawai a tara kudi daman kudi suka kashe suka samu mulkin su kenan sai sun barke sai sun samu kudin su to a ran ne mafi yawa ake samun matsala amma na za a ce siyasa ta kirki wanda za a ce talakawa su ne guri babba akan duk shugaba to za a ga cewa an zauna lahiya kuma mulki ya yi kyau kuma wannan shugaban sai Allah subhanahu wataala sai kama hannun shi zuwa ga alheri saboda mi ya shiga gaba kuma dan Allah yake kuma talakawa sune a gaban shi amma ka kasa kudi a gaba daman kudi ba shi ba koyi bane akan rayuwa musamman ko mai imani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Barra radiyallahu ta'ala anhu qala Barra an sabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana so tabbatar mana manzo Allah bai gudu ba a tsaye yake akan kawon shi yace kunna wallahi idha marra al-ba'sa nattaqi bihi suka ce wallahi in tsananin yaki yaki yayi ja to su suna masalta yaki kamar ka kore karihi ya jajjawur so sai Barra bin Azib sai yake cewa in yaki yayi yaki har abin yayi ja al-ba'sa sai ce nattaqi bihi mu ka bayan manzo Allah muke za mu koye kina da manzo Allah muke samun kariya sirrin Allah da mun shi tabbata gare shi wa inna shuja'a minna lilladhi yuhadi bihi sai ce mai jarumi wanda yake jarumta to shine wanda zasu zo su kunnan doki da manzo Allah su rika taya haka amma sauran duka suna bayan shi manzo Allah shine a gaba sirrin Allah da mun shi tabbata gare shi wannan yana karantar da mu jarumin jarumai ne kisa kuje ganin Allah ya sa manzo Allah ya idar da sako wannan na Allah saboda duk da turjiya ga ta Yahudawa ga turjiya ta Nasarawa ga turjiya ta Qurayshawa mutanen Makka amma sallallahu alaihi wasallama sai da isar da sakon Allah a hajjin bankwana yace masa sahabbai ala hal ballagta suka ce na'am laqad kana alaihi salatu wassalam malam sai ke ta lalle manzo Allah ya kasance aya fi sabati alama ne duk mai imani mu kuma Allah ne ya ce la kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana koyi mu mai kyau manzo Allah to anan sai ma ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ana neman sabat shine tabbatuwa akan gaskiya wa shuja'a da kuma ijarumta wal iqdam da kuma gabare gabade fi kulli mawqif a kowane wuri to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk mai so ya zamanto layayye al'amuran shi tsayayye akan abin da yake yi lamurran shi babu wasa sai dai nasara to ka zo ka yi koyi da manzo Allah sirran Allah da mushi da tabbata gari tabbat mutum zai samu nasara wala bari sabata huna sabatul jibal manzo Allah sai dai tabbata yanda ka san yanda dutsi duwatsu suka zamanto turaku a duniya to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wannan rana hatta raja ilaihi min hazama min as-sahaba wanda suka karaya har suka dawo sinte suka ga manzo Allah yana nan ana yaki ga jama'a kuma manzo Allah tsaye yake sallallahu alaihi wasallam su ma sai suka ce ina dole su dawo kuma manzo Allah sai kirawo sai suka dawo ban qalaba wajhal ma'araka min al-hazimati ila an-nasr sai yaki ya juya da can ana cin nasara akan su to yanzu kuma sai zama to nasara ga masu imani walam tutil farahata ulaika an-nafar min al-quraish malam sai yake cewa akwai wanda suka ji dadi quraishawa idan ba manta ba ai wannan yakin ya faru ne bayan fatahu makka ba da jimawa ba to akwai wanda imanin da wasu wani tsoro ne yake ya imani wani kuma yawa ya gani masu imani yake ya imani wani kuma yana ganin yanzu shikenan babu zancen shirka da waye manzo Allah ya samu galaba sai yace ya imani to ashe wasu daga cikin zukatan su da suka ga wasu sun gudu ko kuma yakin kaman cin nasara ga masu ai akan masu imani sai suke jin dadi a cikin zuciyarsu ce ai shi to shikenan amma mana abin da ban ma iyawa mu ban ma yakin manzo Allah to yanzu an yakan mana shi haka suke jin dadi malam sai ce allazina wadanda la zalatil lausatu allausatu bi ma'ana alhamaqatu wa kasratu shirki irin abubuwa na shirka yana nan tare da su tunda imanin su dama bai jima ba fi qulihim aqulus wal ghaiz wal hiqd wal hasad suna ketan masu imani da manzo Allah suna bakin ciki kuma ga hasada ga masu imani to da suka ga wannan abun sai kowa yake jin dadi fi qulubihim a cikin zukatansu lam yatim lahum tashfihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin ba samu ba abinda zai waraka wanda zai warkar da abinda yake cikin zukatansu na bakin ciki da keta da hasara ga masu imani abinda suke so bai faru ba sai ya kulu ahaduhum wai daga cikin su wani har yake cewa wa huwa yara taraju'ul muslimin wani daga cikin su da yaga musulmai suna komowa me yake cewa yace la tantahi hazimatuhum duna al-bahr yace ai wannan shikenan ma'ana kenan an ci su a yaki har sai an kai su wajen teku shikenan mun gama da su an kare babu zancen musulunci babu zancen imani daman akan abin da muke sai mu koma wa yaqul akhar sai kuma wani yace yace ala bi batal as-sihr al-yawm daga cewa sihiri ya lalace su gani suke wai kamar wani sihiri ne manzo Allah yake har yanzu wannan abun na shirka da kuma rashin imani da kiyaye ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin kullosu suka ce to abin ya sukurce abin ya lalace tunda yau ga sahabban manzo Allah suna gudu an ci yaki a kansu suna farkon yakin kenan wa radda Allahu kaidahu wa ghaizahum to malam sai yace sai Allah ya maida musu makircin su Allah ya maida musu ketarsu da suke masu imani fi nuhurihim a cikin zukatansu abinda suke tsammani ba haka bane nan da nan da manzo Allah ya tabbata ya kirawo sauran masu imani sai yaki ya juya yanzu kuma nasara sai ta koma ga masu imani malaja haula ikanu awwalun nas wa asra'ahum talaban wa akbarahum nahman waɗannan su ne mutanen da suke zamantowa farkon mutane da kuma gaugawa wajen inda qismatul gharaim nahman shine mana ragabatan wa shahawa aw rafa'us saut kamar yanzu ga mutum wanda shi kasalalle rago ne anji an yaji an yi kaza amma idan aka zo wajen rabo sai ga shi ne dan gaba gare gaba so yake dole shi za a tara ma ya rika manzo Allah ba a bani ba ni ma a ƙara mu ne to wannan baya daga cikin sufofi na mutanen kirki kuma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba shi bane gurinsu shine dauka kalmar Allah subhanahu wataala fa hum mimman yuqilluna inda alfaz'i sai ka gansu a cikin lokacin firgici ɗan kaɗan ne dikirar mutanen da duniya ta dame su abin da yake so shi dai ya samu abin da zai dan sa a cikin aljuhun shi ko ji daɗi to zaka same shi wani abu na al'umma na firgici bai ciki sai ya boye wa yuktiruna inda tama wajen kwadai kuma sai ya ga su huto su kowa yawa a bamu amma a zo a yi aiki to banda su a ciki ko kuma a zo a yi gwagwarmaya to wannan malam sai yake cewa Allah subhanahu wataala bai ba da dama ba waɗannan kafirai na mushrikai na makka su ma sahabban manzo Allah dariya sai Allah ya bada nasara ga masu imani wannan kuma shine alƙawalin Allah subhanahu wataala inna la nansuru rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad wal aqwatu lil muttaqin to shine shi dai Allah kullu abin da yake so ga mai imani a kowane lokaci ka kasance kai hakuri nasara tana masu imani ko yaya take ko da shekara nawa aka yi kada ka ga shekaru sun yawa kuma kada ka karaya kai da ka rike Allah ka rike umurnin Allah da umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko mutum ya kokarin addini kamar yanda manzo Allah ya karantar sirran Allah da mutum ya tabbata gare shi amma tabbas nasara tana ga masu imani asbabul hazimatu wa amamilun nasri fi hunain malam sai yace akwai sababba wanda suka sa aka samu wannan rashin nasara da kuma abubuwa wanda suka kawo nasara Allah subhanahu wataala na farko sai malam yace awwalan asbabul hazima abinda yasa aka karaya ko kuma aka kasa samun nasara waqat alhazimatu fil jawlatul ula li'iddati asbabin minha malam sai yake cewa akwai abubuwan da suka sa aka kasa samun wannan nasara sababba kamar haka sai yace sababi na farko anna shay'an min al'ujubi tasarraba ila qulubil muslimin aka samu wani abu na jiji da kai sai ya sadado ya gangara shi da tasrib at-tasrib shine kamar abu ya shiga kai ma baka sani ba ya shigo maka to wannan abun da suke cewa mu mun ishi kanmu yanzu za mu ci nasara in dai da yawa ne muna da yawa to wannan daga cikin matsala ta farko wanda ta sa Allah subhanahu wataala bai ba su nasara ba lamma ra'au adadahum lokacin da suka ga yawan su faqad qala rajulun minhum sai wani daga cikin masu imani har yake cewa lan nughlabal yawma min qilla ayau dai indai dan kadan ne ada ake cin nasara kan mu to yau babu zancen kadan babu wanda yake cin nasara kan mu fa shaqqa zalika ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan magana hatama manzo Allah girma manzo Allah bai so ba wannan mutumin ya faɗi wannan magana dan ya san akwai matsala bai kamata mutum ya dogara da kai shawa aka dogara ake da Allah ba dogara da yawa fa kanatul hazima malai ga ta shikenan sai rashin sa'a ta samu wannan shine sababi na hari yana jiji da kai da kuma alfahari da yawa sababi na biyu da yasa musulmai a karin farko ba su samu cin nasara ba khuruju shubbani laysa ladaihim silah aw silahun kafin akwai samari da yawa sun huta yakin basu da makami wanda za su yi yaki da shi wa'annama indahum hamasa wa tasarruf, ko abin da yake tare da su shine hamasa. Hamasa shine irin wani kuzari wanda yake na samari, shine kawai abin da ya dauke su da kuma gaugawa. To wannan shi mana daga cikin sababa. Sababi na uku, malaka anna al-adad al-mushrikin kana katiran balaga aksara min du'ifai adad al-muslimin, sai kuma aka samu adadin su kafirai mushrikai ya limka adadin musulmai su biyu. To wannan shi mana daga cikin sababi na rashin nasara. Anna Malik bin Auf, sababi na hudu wanda yasa aka kasa samun nasara a karo na farko, malai ce wannan shugaba nasu Malik bin Auf sabaka bi jaisi ila Hunain, sai ya riga ya musulmai ya je kwar kamar da muka karanta can baya. Fatahayya, sai ya shirya mutanen shi hunaka. Fa wada al-kama'in, sai ya tarko iri-iri wurare daban-daban. Warrumat, sai ya samu masu halbi da kibiya ya sa suka labe a wasu wurare. Fi madayiki, a duk wani lungu ko kuma duk wani wuri na alwadi na wannan kwari. Wa ala jawanibihi, da kuma shasannin shi. Wa faja'ul muslimin, kawai musulmai suna shigowa sai suka shige su suka musu bazata. Yarmihim biramihim bin nibal, sai suke jiho su da kibiya. Wa bil hujum bil mughabis, sai kuma suka musu hujum, shine ma'ana suka huto musu. Al mughabitu shine al mufaji, kana shi ma da dukkan zambanci suka musu. Su musulmai suna tsammanin za mu ketare wannan kwanin mu je kori na gaba, to ashe su sun zo sun shirya a wannan kwari. To shi ma wannan daga cikin sababa na rashin samun nasara a wannan yaki. Sababi na biyar, malaka kana al adu muhayyan wa munazzaman wa musta'iddan, shi wannan makiya sun shirya kuma sun yi tsari kuma suna da at-tamdid, ma'ana suna da abubuwan da aka karfafa su da shi lilqitali, hala muwajahatihi li jaisil muslimin, lokacin da suke gaba da gaba da runduna ta masu imani musulmai. Faqad ja'al mushrikuuna bi ahsani sufuf, sai mushrikai suka zo da safu sahu sahu masu kyau suka tsara. Ru'yat kenan, ba taɓa wani yaƙi ba wanda aka sun yi sahu mai kyau kamar irin wannan yaƙi. Kenan dalilin da yasa a karo na farko suka samu nasara. Mi suka yi? Saffal khailu thumma al-muqatil, da farko sai suka kawo dawaki sai suka jera. Bayan sun jera dawakin da gare su gaba ɗaya, bayan dawaki sahu na biyu sai suka kawo mayaƙa. To bayan mayaƙa kuma thumma nisa, sai suka kawo mata sai suka jera. Gidan mazaje suna kallon mataye, wa yake kallon matar shi zai gudu. Sai kuma yace min wara'i zalika thumma al-ghanam, ga ƴaƴa da yara. Daman can ba mun karanta ai, shi Malik shi yace musu kowa ya fito da abin da gare shi, da dukiyar shi, da ƴaƴan shi, da matan shi. To sai wannan jeri. Bayan an jera mata da yara, thumma al-ghanam, sai aka kawo tumaki kuma sai aka jera. Thumma na'am, sannan kuma sai aka kawo raqumma. To haka ya jera. Kenan koda mutum gudu zai, sai ya keta mata, sai ya keta yara, sai ya keta dabbobi, ya keta raqumma, tukwane ya gudu. Kenan yana da wahala. To haka yayi. To wannan abin sai ya zamanto tsari ne wanda ya ba su cin nasara daga farko. Sababi na ƙarshe na shidda, malace wujudu da'aful iman allazina aslamu hadisan fi makka, an samu su masu rauni imani ina aka same su, saboda shi wannan yaki an yi shi ne gab da fatahu makka. Kenan akwai wanda musulunta su bai wuce yan kwanakai ba, kenan imanin ma bai ida ba, san ba ma musuluncin da kyau. To wannan shi yasa fafarru fanqalabat ulahum ala ukhrahum, sai suka gudu. To kawai sai da farkon su suka inqilabi, ma'ana suka juyo akan karshen su. Kenan tun inda gaba suka fara gudawa suka danne na baya, kenan kaga banna ta abu. To wannan sai zamanto dalili. Fa kana zalika sababan li qawil khalal, mana sai kace anan ne aka samu matsala. Wa hazimatu ghayrihim, kuma aka samu hazima shine rashin cin nasara na masu imani. To waɗannan sune abubuwa wanda malai ya zano akan hikimomi wanda Allah subhanahu wataala ya sanya cikin hikimar shi ne. Mun karanta hikima sati wanda ya wuce, hikimar Allah ce subhanahu wataala da ya bada darasi ga masu imani ya sa musu karaya. To wannan kuma a rayuwarka ta yau da gobe, in kullun Allah nasara yake baka, to so da mutum yake ruduwa da kanshi, to ma wata ran sai ka nemi wani abu sai ka rasa, kuma wata ran sai ka nema sai ka hwaɗe, wata ran kuma dole ka jajirce kenan ka ƙara ƙari don ka samu abin. To wannan shi ma duka na daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wataala. To kuma abin da yasa musulmai suka samu nasara shine malam sai ya ce awamilun nasr. To wannan abubuwan da zamu zana duk mutun da yake son nasara a rayuwar shi abubuwa da yake na yau da gobe to yana daga cikin idan mutun yi aiki da su zai samu nasara abu na warko ma yake sabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyakarat awamirin nasri fi hunain iddat asbab minha diyawan yace na warko wannan tsayuwa da manzo Allah yayi na cewa babu gudu ba ja da baya fil qital wa adamu taraju da rashin koma baya min majal junud yasbituna wa yastajibuna li nida'i alqa'id althabit sai yasa mayakan sai suka ji kiran manzo Allah sai suka dawo tunda manzo Allah yana nan a tsaye kuma kowa sai kama jiki wani karfi sabo ya same shi to wannan shine as-sabat ana so mutum ya zamanto yanzu yana da sabata akan imani ko da babu jihadi ka zamanto kana da sabata akan imani as-sabat shine mutum ya tsaya tsayin daka kuma ya zamanto kana da sabata akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama to kana sabata akan addini duk abinda zaka yi rayuwarka ta yau da gobe kasancewa kai musulmi ne musulunci yana da tawada a cikin rayuwarka ba abinda kaga dama zaka yi nabiyu shaja'atul qa'id duk mutumin da aka ce alqa'id shine jagora to ya kamata ya zama to jarumi kenan matsala ne in kuka sake kuka ba jagorancin ku wani wanda yake ba jarumi ba to shikenan rashin nasara zai same ku to amma in Allah muku gam da katar kuka samu wani jarumi kuka meka mishi jagoranci to shikenan fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'idun la yusbut manzo Allah yayye ne jagora ne bai gudu ba tabbata yayi fi makanihi fa hasab aurin shi la yusbut fi makanihi fa hasab manzo Allah kuma bai ce ba bari tsaya nan kawai shikenan a'a tahiyya yake bal taqaddama sai yake ci gaba kenan dan wanda suke komawa baya to ya za a kai kana ga shugaba yana gaba kuma kai kada kuma baya kaga mutum koda kuma za ta mai doshi balle kuma ga imani nahwa adu manzalana ci gaba wajen waɗanda suke makiya ne rakiban bagalatahu yana busa abin hawan shi wa tafika yarkudu bagalatihi yana bugunta gaugawa yake qibal al kuffar yana so ya riske su wal abbas babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhudun bil jam shi kuma yana rike da lizamin al bagala abin hawar yakuffuha alla tasra yana hana ta sai sauri to wannan ya zama to hikima Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shine da cikin dalilan da Allah ya sa aka samu nasara to kenan mutum ya zama to jajirtacce akan abubuwan da yake musamman abubuwa na addini har ma abubuwa na rayuwa wabtaki fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya na uku abun da ya ba masu imani nasara sabatu qillati minal muslimina ma'ahu wa hawlahu hatta ja'a allazina tawallaw wa akmalu al-masira tabbatuwar kadan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kewayen shi manzon Allah ya tsaya sai su ma suka tsaya tsayin daka har sai wanda suka juya suka dawo wa akmalu al-masira kuma yanzu sai zaman to kowa ya dawo to shikenan kuma yanzu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara al-masiratu sabati wal birru wal qital hatta an-nasr tahiyya ce ta tabbatuwa tahiyya ce ta bin Allah da manzon shi albir kuma tahiyya ce ta yaki dan kalmar Allah ta zamanto a sama suka ce hatta nasar sai dai ayi nasara ko kuma ayi shahada to wannan sai sa Allah subhanahu wataala ba su nasara abu na hudu dalilin da yasa musulmai suka samu nasara a wannan yaki na Hunain malaka suratul istijabatul farina waɗanda suka gudu gaugawar amsa kiran manzon Allah da suka yi sallallahu alaihi wasallam al-abbas yace manzo Allah ce al-abbas kira mun suwa ne kowa sai ya dawo da gaugawa to wannan shi ma ya taimaka wajen samun nasara walti haqihim bil qitali kuma sai suka hadu da runduna ta musulmai aka ci gaba da yaki abuna biyar malati uqul jaysil muadi fil khatal askari qatil shi waɗanda suke makiya su ma sai suka shiga kuskure me kuskuren da suka yi huwa adamul istimari fi istimrari fi mutaradat al-jaysh al-islami ba'da firarihi kuskuren su waɗannan makiya da suka ga cewa wasu daga cikin rundunonin musulmai sun gudu maimakon su bi su sai suka tsaye to wannan shine kuskuren da yasa sai zamanto musulmai suka samu nasara a wannan bangare to shi kuma duk yana daga cikin idan muku manta ba irin labarin da wannan tsoho shi Malik bin Auf maganar da suke da wannan tsoho wanda ya san yaki ya gaggaya mishi dan mi kazo da yara dan mi kazo da dukiya dan mi kazo da kaza to kenan su yanzu wannan dukiya da mata da yayan suna ganin in suka gudu suka bar su suka kore musulmai kenan za su je nesa su suna kulawa da su to wannan abu sai zamanto kuskure kenan labarin wannan tsoho da ya bada ya zamanto hakika sai malai sai ka ce mimma a'ata fursata samina sai wanda ya bada wata dama wadda take mai tsada lijaysil islami da runduna ta musulunci liyaltaqita anfasahu yana dan a sake wani lumfashi sabo wa yaudu ila sa'atil qitali kuma ta sake komowa yana kaga inda sun bi su to ba za su ba su wata dama ba a ce kowa har ya tsaya ya samu wani lumfashi sabo to kuskuren da suka yi wa yasta'nifu su ci gaba alqitala min jadid yanzu kuma sai aka fara sabon yaki su musulmai kenan yanzu kamar wasu sababbi ne بقياده القائد الثابت الشجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده جاغورancin tabbatacce wanda yake jagora jarimi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abuna shida wanda ya bada nasara ga wanda suke masu imani ne a wannan yaki na Hunain shine ma lace rahat ramiyatul hasa manzo Allah akwai ɗan duwatsu da ya dauka ya jike su فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات المنزلة يدعوكي وسندوا سوف رمى بهن وجوه الكفار داك جيروها كسيما زالة يواسع موسى ثم قال إن حزموا ورب الكعبة سيما زالة يتي والله نارا سيد أبنجي محمد أنت نصر أكن سوشيكينا ياكي ياكاري نصر أكمس إيماني سوشيكينا مسلمي سيسك جدادي نبوكي سبب النصر الاستعانة والاستغاثة بالله عز وجل mutiye ne mai agajin taimakon Allah da agajin Allah al-isti'ana shine neman taimako ba dogara da yawa ba dogara da ƙarfi ba dogara da wata jama'a ana dogara ne da Allah subhanahu wataala kuma istighasa shine neman agaji ba a neman agajin kowa sai Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to haka manzo Allah yayi da sauran sahabbai faqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalifu ala Allah manzo Allah sai yake naci al-ilaha shine mutun idan kana addu'a kana in yayi daya biyu to wannan ba cewa yayi naci kin a so da sai ya mimita sallallahu alaihi wasallam tunda aka fara yakin addu'a yake siran Allah da mutunta tabbata gare shi fi du'a bin nasri ala al-a'da Allah ya ba su nasara to kaga kenan muhimmancin addu'a anan kuma ka nemi agajin Allah duk abin da kake ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala kada ka sake ka dogara da dubara ka ko iyawanka ko kuma wani abu na bakwai na ƙarshe mala yace inzalul malaika fil ghazwati wa musharakatin fiha sai da Allah ya karfafi masu imani ya sauko musu da malaiku na musamman kuma akai yaki da su wa qad sajjala Allah hazihi al musharaka Allah ya rubuta mana wannan ko kuma Allah ya rubuta wannan malaiku da suka zo a cikin wannan yaki fi kitabil karim a cikin alqurani sura tauba aya ta 26 Allah yake ta wa'azzaba allazina kafaru wa zalika jazaul kafirin Allah ya ma waɗanda suke kafirai ne azaba wanda shine sakamakon wanda suke kafirai ne to wannan daga cikin sababi na ƙarshe wanda Allah subhanahu wa ta'ala sanya shine dalilin nasara ga masu imani kenan wannan abubuwa ne wanda sallallahu alaihi wa sallama yayi su aikace a wancan lokacin koko mu ci a dunkule to amma malamai sai su hudo da kaza da kaza da kaza idan mutum a matsayin ka na mai imani duk abin da zaka yi ka zamanto mai koyi mabiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu sassauci a cikin rayuwa ko mutum zai samu inganci a cikin abin da yake koma menene Allah subhanahu wataala ya samu dace 20 ne ko 30 ne almusan sallah 30 ne na'am
yani wai da tsarin musulunci na zamanin
manzo Allah na'am sallallahu alaihi wasallam
akwai bambance
tsari na
kafirai wancan daga wanda suke zamani da annabi da mu kafirai na wannan zamanin namu akwai bambanci
babu wani bambanci al-kufru milla wahida na'am kafirci hayi wannan ne tsari ne guda kullun babban abin da yake ga kafiri shine baya so a ce musulunci ya ci gaba ko kuma a ce a yau akwai masu cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan daga cikin babban abu akwai abubuwa da yawa na duniya wanda suke faruwa wani sai tsammani ko abun tattalin arziki ne wani ya tsammanin ko wata siyasa ce wani ya tsammanin ko wata ƙasa ce ba so ko wani mene wannan yaƙi-yaƙi da ake mafi yawa ba komai bane illa in aka zo can guri na ƙarshe shine addinin musulunci shine ake yaƙa yanzu ko diba duka hayaniya da ake na duniya ƙasashen musulmi ne in ba ƙarshe ƙarshe ba da aka samu a Ukraine amma duk inda aka yi wani yaki aka tafi ba da shekara 20 shekara 10 shekara 15 muka diba sai ga kasashen musulmi ne to sai mutum ya sama kanshi alamar tambaya dan me kasashen musulmi kenan dan me yasa yaki ne da musulunci kuma duk in kaga an tozartar da wani a duniya a yanzu a tozartar da wata kasa ko a tozartar da wani mutum ko a tozartar da wani musulmi ko ma wane ne kuma ko aina yake duk karamcin shi duk girman shi in kala liba sai kaga musulmi ne yana yaki sai dai dan bambancin da za a samu a wancan lokacin yaki na gaba da gaba ne yanzu kuma yakin ya shaban ba akwai yaki na gazo fiskiri wanda shi kuma ada babu shi yaki na kokolluwa a sace ma kokolluwarka kana nan zamne kana nan da magaran ka zama ba amurke ko ka zama to ba faransi ko ka zama to dan ingila ga ka baki amma jahwata ne ba amurke ne kokolluwarka tunaninka ba faransi ne to wannan yana daga cikin manyan yaki da aka ma musulmai a yanzu yanzu a cikin musulmai waye za a ce mishi a zo a yi shari'a diyawa za ga fassa su wane ne za a ce mishi tunda zuwa musulmi ne yanzu Niger a ce dari cikin dari musulmai ne ko 99 musulmai ne ya kamata mu zo mu yi shari'ar musulunci wanda za su fara ya kakka sai kakka samu akwai musulmai a ciki wanda ba su tunaninsu na turai ne yanzu mu kwanan nan aka cire abin da ya shahi abubuwa na jinsi a cikin lokal na yara wai amma a Niger kasar musulmi ake samu wasu yan sandika wai suke cewa a ai ilimi ne dan me za a hudda shi ai abu ne na ilimi wai yanda ake saduwa namiji da mace yanda ake kaza kuma yara wai primer wanda ba su wuce ba shekara 7 8 9 10 wasu za su koya musu wannan mulki aka soke aka ce ba ai wa amma wani haske magana to irin waɗannan ai da ka gan shi kawai dai baki ne amma ja ne kokolluwar shi ba kwaranci dan kwaranci ne shi to haka kuma wanda za su riga kawo musu a bangarori daban-daban za ga mutum yana magana amma yana kare wata manuwa shi bai sani ba ko wani tunani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da abin da ya karantar da mu babu abin da zai kai mutum ga tsira kamar a ce ya riƙe addini addinin da musulunci qala Allahu qala rasul shi ma addinin ma in baka riƙe qala Allahu qala rasul ba to kuma kana cikin hayaniya saboda akwai rashin imani a can da babu ƙarya a can da ba malami wanda duniya ce a gaban su babu su can sabon manzo Allah abin da yake gaban su addini amma yanzu ha ba sai an gaya maka ba akwai malami wanda duniya ce a gaban su za ya ba su kudi su juya aya ko su juya hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda bai sani ba in kana kallon abubuwa ga sanan na sauki na kallo da naji mutum zai tabbatar da cewa ga wanda ba ana tallashi amma ba addini bane amma dalilin kudi ana tallashi sahe da marece kuma ga sanan sun je malamai ne kuma ana kira zuwa ga wani abu wanda ba addini ba to kariyan mu shine qala Allahu qala rasul sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sake sabka daga nan to kawai ka shiga cikin rudu ka shiga cikin hayaniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace taraktukum ala mahajjatul bayda na barku akan wata hanya fara yace lailu haka da hariha da dare da sahidi dai ne kaga a ce ma wannan addini ne a ce ba kowa zai iya gane ba sai su wane to kasa aya tambaya ka hudda shi gehi ba addinin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallama ko kuma a ce yau ga wani abu na imani sai su wane ko su kabilan wane ko su yan gidan wane to shi ma wannan mai dashi gehi ba addinin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallama ko a zo a ce ma ga wata aya babu wanda ya sai gane ta ga wani hadisi sai malam wane to shi ma wannan ba addinin manzo Allah bane ko kuma a ce ga wata dariqa na duk wanda bai yi ta ba babu shi babu shiga aljanna to shi ma wannan kwata-kwata kasan ba hanyar manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallama to in mutum ya rike aya da hadisi zai iya gane duka wannan abubuwa malami lokacin da kai bayani wace aya ka karanta lokacin da ka wani abu wani hadisi kuma in ka karanta aya ahlus sunna wal jamaa ko mutum ya karanta aya ko ya karanta hadisi har yanzu ana bin shi bashi sai ya wadi tafsirin waye fassara yanda ka fassara nan waye fassara irin wannan Abdullah bin Abbas Ikrima ko da Hak ko kuma Imam Qurtubi ko Ibn Kathir ko wani waye akwai malamai na salaf salih wanda sun yi da tafsiri ko da ka fassara sai a ce ma to waye ce shine kuke gane sai a ce izala gardama yan an ce musu ga dalili ma yace waye ce to wannan tsira da imani ne kariya ne yanda ka san kake kare kudinka kake kare sana'arka kada wasu su ma kutse to addinin ka ma sai ka kare shi dan akwai masu kutse cikin addinin kuma ko ka zo a cikin sunna to a sunna ma hikaya ta kansan su kansu malaman sunna ba dari ba ta yi a bace din ta dariqa abin su karajibe akwai kurakurai da yawa in malami ya kuskure bari ake sai a ce malam wannan kuskure ne ko ba rashin kunya bane ba rashin girmamawa bane malam matsayin shi yana nan amma dai yayi kuskure anan mu ko ban ma bin shi akan kuskure sai mu nemi aya mu nemi hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce wannan shine addinin Allah amma idan muka bar wannan abun biyu to zamu shiga kwashe kwashe kuma addinin zai yawa yayi nauyi a kasai saboda ita a ce bid'o'i kowa sai zo da nashi yanzu duniya kasashe nawa ne kuma gari nawa ne a ce ko ina an iya shigo da addini kaga yawa zai amma yanzu inda addinin Allah ne in kaje Saudiya shine in kazo nan da magaram haka in kaje gaba kaje Amerika ko kaje waren shi ko kaje Rasha in dai addinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama babu sabani standard ne haka yake a tsaye to amma ka shiga cikin dari ko da wani waye to nan ne ake samun matsaloli to shi ko wani ba hanyar manzo Allah bane Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ya samu mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hakika abinda muka yi daidai Allah tare mu cikin ladan wanda ke da kusuri da Allah gafarta mu da subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله